the Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the Republic of Niger announced today, 7 June 2024, the official beginning of the withdrawal of U.S. military personnel and equipment from Niger.
Da wannan jawabi na jami'in ma'aikatar Pentagon General Kenneth Hickman a yayin kwaye-kwayen bikin da aka shirya a filin jirgin sojan saman Base Sahel da aka fi sani da sunan Escadrille da ke matsayin sansanin da kasashe a mannan Niger suka girke wani bangare na kayan ayyukan dakarunsu ne aka kaddamar da ayyukan ficewar sojan Amurka daga Niger bayan da a ranar 16 ga watan Maris din 2024 hukumomin mulkin sojan kasar suka bada sanarwar yanke hulɗar soja da Amurka sakamakon abinda suka kira rashin halaccin yarjejeniyar da kasashen biyu suka rattaba hannu kanta a shekarar 2012 da nufin karfafa matakan yaki da ta'addanci
in accordance with the agreement of May 19, 2024.
A ranar 19 ga watan Mayun 2024 ne Amurka da Niger suka amince wa tsarin jadawalin kwashe dakaru 1000 da yanka da Amurka ta girke a wannan ƙasa kuma kome yana gudana kamar yadda aka tsayar. Colonel Major Maman Sani Kyau shine babban komandan rundunar sojan ƙasa.
Plus de 269 éléments sur 946 et plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté le Niger.
Yace daga 19 ga watan Mayu dakaru 269 aka kwashe daga cikin 946 da ton-ton na kayan aikin da ake shirin ficewa da su daga Niger. Saboda haka a wannan karin jirgin sojan Amurka samfarin C-17 Global Master 3 zai daga da wani rukuni na waɗannan dakaru. Domin gudanar da waɗannan ayyuka cikin sauƙi da fahimta, an kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanne ya kullo da tsarin da za a tafiyar da lamuran da suka shafi sha'anin bada izinin safka da tashin jirage da ratsa sararin samaniya da yadda ya kamata ayar motocin sojojin Amurka su tashi daga Walam da Difa zuwa Yamai da Agadez.
Un renfort en personnel logisticien américain est prévu pour appuyer l'équipe logistique.
Dangance da abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar 19 ga watan Mayun 2024, bangarorin sun yi na'am da buƙatar dauki daga wasu ƙwararrun sojojin Amurka da za su yi aikin tattara kayayyaki a sansanin sojan sama na 101 dake Yamai da sansani na 201 dake yankin Agadez. Kafin ranar 15 ga watan Satumban da ke tafi ne ya kamata sojojin Amurka su kammala ficewa kwata-kwata daga Niger kamar yadda hukumomi suka nuna bukata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.